What? Kawata kin san me ya faru?
Uh-huh.
Ina sore ina da muka breaking up da shi jiya.
Kina nufin saurayin ki dai da kuka rabu jiya kenan?
Shi dai.
Uh-huh.
Kin san wai har yayi wata sabuwa?
Ban gane ba. Kamar wani yana jira? Amma yanzu kin tabbatar da cewa namiji ba dan goyo bane?
Ke? Namiji ba dan goyo bane. Namiji gaban safari bayan sabaki. Namiji kaka kike ji.
Wasu matan ba su dauke mu da daraja ba, ya kamata mu nuna musu how important namiji yake a rayuwarsu.
Kina ciki wa ke kula da mahaifiyarki, cikin rana cikin ruwa dole fito nemo abincin ci. Without any doubt on your mind, wa zaki ce tura miki kati? Doing it for the love, dan tsananin so love. Baba, kawu, kani, yaya, boyfriend, side guy, giving your future husband.
So wa ake cewa boss a gida, odogu madugu kuma uban gida. Take it to a fresh boy, big boy, fine boy, kuma take any ten or so. The way it to a baby na, gimbi ya yace habibti na. Bahaji ya ruku take kira alhaji, kuma shine ya kai ta haji. Namiji
wake mutunta mace alfahari da ita duk inda yake. Jarumi a waje da ciki mai sasantawa fage rikici. Ga kyawawan halaye nasuwa baya son garaje, kuma ko da babu ana tsammanin ya debo idan yace ya kare ma ana tsammanin ya nemo.
Namiji dan goyo ni ko da zani falle daya, to da ta samu namiji tace ta samu dadin duniya, kuma ko aure bai cika sai sadaki ya biya. Namiji dan albarka
ayyauta zan maza ku tausaya wa mata, mata ku dinga girmama namiji. Ke da kike cewa namiji ba dan goyo bane, yaya sunan darinki? Waye ke kai ki makaranta, in ki mutu waye zai kai ki makabarta? Allah macca ya rijali ka wamu na halin sa'i ya pipi da namiji.
Takun sojoji muke harka da bindigoki, kun ji takun sojoji ba ma wasa da dokoki. Muje yaki mu koma ba mai wasa da soja, mu kwato yancin al'umma a kasa ta mu ne hukuma.
Wahala nema ciyarwa aikin namiji, ya zaki hada kanki wai da namiji, muna aikin sai namiji. Baki da kudi kira Ramadan basket ajira, mota data
oh baby.
Wake kashe mamace kudin makaranta, wa ake cewa ba wan mata? Waye in ya kai mace outing zai sai mata champagne ya shafiyo wata? Mace na inuwa shi yana rana, saboda ita yake fita nema, amma ran da ba shi da shi kuma sai ta rufe ido ta jefa shi rana.
Aka ce banza ne in mai da kudi, shi yasa yake kawo zalin kuma ba bai tausaya ba da miji. He just gotta be a man, da dole ya nemo ya kawo ya basu chicken ya ci bawo, in ta baci kuma shi ya jawo duniya ai ba karamin namiji.
Ko auren ki za a tambaya gun waye ake zuwa ne kam? Ko kwalliya kike yi dan a gani ayaba, to dan waye kin zama wife? Dan waye murmushin ki? Dan waye kina ado? Dan waye gidan ku waye? Oga
namiji ya shiga one the king and you know who the head of the family. Biyan bukata ya zama dole, why I'm out all day and come back so late. So yeah, yeah, but aside steady on the grind, hustle 9 to 5 so they can survive. Good in Tozali, good in Chepani, I'm that soda here, yup, that's me.
Why ke tada ikama, why ke aure ya kara, why ke kyau kuda ba meko, kuma dan shi ake yin meko. Dan wa akai mace, why ye sarkin agege, waki bada sadaki ranan biki ai anko a cashe.
Don wa kike saka kallabi, wa yake kai ki anguwa har ya zama muke garkuwa, kuma ki kira shi driver? Wa yake kai ki ki sha ice cream, ki ci pizza take away da shawarma, kuma ki kira shi banza? Kash sorry no.
Wa zai baki ki sha, ya baki ki ci, sai ya baki kudin mota miji? Wa zai shiga cikin jeji ya dawo da nama ya miki porota miji? Wai wane ne ke biki ko ina da kike zuwa, kafin ki shiga ya bude miki kofa miji? Wai wane ne ke baki motivation ki giya makawa yanki habiba and going global miji?
You think he's being stingy, you wanting more from your mushi? Ki fita ki je waje, ki ga kadan daga cikin aikin namiji.
za a kwashe gola kawo kasuwa kasuwa kwalabe a taro abinci yake
sarkawa Walk na gani shap shap she fell in love so I couldn't take any kashan lamarin sarki rawani zamani manyan harka tsanani asalin aiki sai jan namiji kirki tsaro siri namiji to jimrewa mara karewa I'm a friend to the end never been namiji
wa Allah yace wa ya aure biyu uku hudu litaskunu ilaiha daga wa aka halice ki wa Allah yace ki bi wada din kina ina cinki
Wane ne zai zauna kuma girman kula nan ya dage sai ya ga bayanta zaki bashi shikafa da nama ki tabbata a gefe da kurmiyanta namiji bai taba cika mace ce za ta maida shi so in an yi aure a daure a zauna dan babu wani gida da ya kai namiji
ba a haifu wan da na gari kuma kin san sai da miji na gari to wane ne zai baki cikin kuma kullun ya baki abincin ci ya dinga baki kudi kuma gida da mota ya saki ciki hawayenki bai son gani burmushinki ke son gani
namiji kenan ba da hatsi tauna tsakuwa zakara
namiji kenan
tirmi sha daka mata ke girka tukwane
namiji kenan
competent dependable reliable
namiji
kenan namiji gen namiji
ta san ni ba rikici ina shiga ciki tana bure jiki namiji Enemies run kitiki daga Jones Ekiti an san da kidin namiji ba laifi mun shigo ga ya musu mun zo da balas faji dangaye dangari ice prince mai tara maza namiji